إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يبو دا غوديا سن تبتا غا الله سبحانه وتعالى وندي بامو دامت تاروا ا wannan masallaci dan karanta sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karatu da gabata mun dauko bayani akan as-sabiqun al-awwalun wanda suka fara karban musulunci wanda Allah ya yabe su akan wannan was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansari wallazina taba'uuhum bi ihsanin duka Allah ce radiyallahu anhum maradu anhu wannan na farko farkon duka Allah ya rarra su su ma sun yarda Allah kuma sun tsira dalilin wannan rigayen da suke wajen karban musulunci wanda muka haro tun daga Abu Bakar har muka zo kan Salim Maula al-Huzaifa wanda satin da gabata an dan bayani akan wani ne Salim Salim Maula al-Huzaifa makarantar al-Qur'ani ne wanda daga cikin hususiyar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma matan mai gidan shi Abu Huzaifa kenan take kawo kuka wajen manzo Allah tare da mu yake tun yana yaro yanzu kuma ya girma in zai shigo sai na sa hijabi manzo Allah ya zan sai manzo Allah ke cewa shayar da shi nono kina wannan haramcin da ke tsakanin ku zai duku za a duke shi kinan yanzu duk bayan kin shayar da shi kowane lokaci iya shigowa wajen shine kenan shayarwa tana haramtarwa tana haramta abinda dangantaka take haramtarwa shine Allah yake cewa wa ummahatukum allati arzanakum wa akhwatukum min arda yanda aka haramta muku uwayenku na jini haka uwayenku da suka shayar da ku su ma sun zamanto uwayenku ne diyansu sun zamanto yan uwanku kuma wanda kuwa sha nono tare da shi koda wani abu bai gama ku ba kun zama yan uwa babu gado tsakanin su amma akwai ni yan uwantaka ta tabbata wa ulul arhami Allah ya ce ba'duhum awla bi ba'd da kowa iya gadan wani amma yanzu sai Allah hana babu wanda zai ci gadan wani sai nami sai na jijininka sai zai ci yin gado amma dai akwai haramci wani da wani sun sha nono tare kenan sun zamanto yan uwa amma ba na cin gado ba babu arami tsakanin su haka yanda nasabi yake haramtawa haka kuma an samu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi arman ma an yi arman ko sai wata tsohuwa ta zo ta ce kai da ita duka na sha da kuno ne sai suka je wajen manzo Allah har mun yi arme ho kuma ta ce ta sha da mu sai manzo Allah yake cewa to yaya za a yi kuma bayan ta hoti ko sai aka raba tsakanin su kuma saboda yan uwa ne sun sha nono tare sai manzo Allah ke cewa ta shayar da Salim kuma hin zaman to yana shigowa wajen ta ya alaikum salam ai ta kawo kukan bayan har ya girma suna yana tare da su kenan tun yana yaro yanzu har ya girma kuma yana shigowa wajen su ba dan su bane ba na ciki to bayan ya girman ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta shayar da shi nono to wannan malamai sun yi baya maganganu da yawa akan haka nan wasu ce wannan hususiya ce ta Salim ga kadai manzo Allah yace a mishi tunda ya girma kuma suka kai akan haka wasu kuma suna cewa yana iya zuba akan kowanne amma abin da ya rinjaye sun tai akan cewa wannan na Salim ne kadai shi dai hukuncin da za a doka kenan duk wanda aka sha nono tare koda ba ciki guda suka fito ba, koda babu abin da ya gama su, kina akwai ni ɗan uwan taka tsankanin su, kina babu arami, babu arami tsankanin su. Sai mala'ika na gaba wanda dai suka karɓi musulunci daga farko, sai biyo baya da Bilal, Bilal bin Rabah, wanda daga an ce Bilal za a zanta Afirka, mutumin Afirka kuma yana cikin na farko farko wanda suka karɓi musulunci. An ce Bilal abinda zai fara zawa a kai shi ne mai ma manzan Allah kiran sallah, wanda har ya zamanto duk da hadisan ba su da inganci kiran sallah na baƙaƙi ne. Shi kuma manzan Allah ya sanya Bilal ya yi kiran sallah saboda ni, saboda ya fi kowa murya wajen neman wanda zai yi kiran sallah. Sahabban suka ce wa manzan Allah a ɗauki ƙaho irin na Yahudawa a dinga busawa, wasu suka ce a ɗauki ƙararrawa irin ta Nasaru ai sanarwar kiran sallah. Nan dai ba a samu ba abin da aka ɗauka, sai wanda daga cikin sahabbai ya yi mahulki. Sai ke ce ma manzan Allah na ga ga kalmomin da na gani a cikin mahulki mu dinga kiran sallah da su. Sai ce mahulkinka ya yi daidai, ku tashi da kai da Bilal ka dinga haɗi mishi, shi ya yi kamar ya sai dinga isarwa. Suka tashi da suka Bilal, yana haɗi ma Bilal, Bilal yana isarwa iya da murya ko wata hikima, babu abin da zai isar da sauki. Amma sai ka samu mutum yana da murya wanda daga nan ma in yayi magana wata unguwa ma ana yi, kinan yanayin ya sha bamban da wannan. To Bilal yana da cikin na horko horko wanda suka musulunta, wanda ana azabtar da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu yanda iya ba zai iya musu komi ba, to sai dai dinga cewa ku yi hakuri, ku yi hakuri, ku yi hakuri, wanda har ya kai mai gidan nashi Umayya bin Khalaf iya azabtar da shi. Abubakar ya ba Abbas dan uwan baban manzo Allah kudi ya sayo shi, yaje ya sayo shi. Sai ke cewa misali kamar ka ce kai koda bi zaka bani ni amfanin shi a wajena zan saida maka shi, ya saye shi. Wanda habba ba Abubakar yake ce mishi ka dinga sayan mutane ma masu ƙarfi wanda su ma su taimaka maka, yake cewa ni ban yi ba wannan sai dan neman wa neman yarda Allah kawai, kuma har Allah ya biya su aka haka. Amma ni ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbi al'ala wala sawfa yarda. To Bilal ga baki ɗayan wannan yaƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta da shi akai, an yi Badar tare da shi, an yi Uhud tare da shi, dan a Badar ma kashe mai gidan nashi. Ruwaya ta zo cewa shi ma ya kashe shi, yake cewa in kai ka tsira ni ba zan tsira ba. Shi anan Umayya bin Khalaf kin aka kashe shi a yaƙin Badar. Daga cikin maraƙib na Bilal, manzo Allah yake ce mishi haddathani bi arja amalin amaltahu fil islam fa inni sami'tu al-layla hashfatna 'alayka bayna yadayya fil janna. Manzo Allah yake ce mishi faɗi min wani aiki ne wanda ya yi burge ka da kai shi, domin ni jiya na shiga aljanna kuma na ji karan takalminka aljanna. Faɗi min aikin da kake, kenan duk wanda zai samu irin wannan kahin ya tafi za a ji ƙaran abin gakin shi aljanna, kenan akwai wani aiki da yi. Kamar yadda muka karanta wancan satin, aljanna tana mai mangarin Ammar da Ali bin Abi Talib da Salman al-Faris. Sai ke ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam atahhar taman fi sa'atin min al-layl wala nahar illa sallaitu li rabbi ma kutiba li an usalli. Yace ban taba yin ba alwala da dare ko da rana, yace sai nayi sallah raka'a biyu, ko kuma sai nayi sallah daga raka'a biyu zuwa sama dan Allah. Kina duk alwallar da nayi sai nayi sallah raka'a biyu, wani bin in kara ma akan haka ne. Yace wannan shine aikin da manzo Allah nake yi. To ku duba girman sallah raka'a biyu. So tabi mutum zai dinga tunanin nayi wancan aikin babba wancan shi zai sani aljanna amma ba shi ba zai sanya shi abin da yake rinawa shi zai sanya shi zai sanya shi aljanna raka'a shi abinda aikin da Allah ya so shine adawamu huwa in qalla wanda kullun mutun zai dinga yi koda kadan ne kullun Allah ya san zakai wannan sallah to duk lokacin da mutun ya saba yana wannan aikin yana yi to sai Allah ya ma gama shi da mala'ika wanda kullun in zai wannan aikin sai ya halarta wurin in ya zamanto yana barci mala'ika zai dinga zai ji kamar ana tada shi wannan lokacin da kake ma Allah sallah ne Allah yana buƙatar yayi sallah ka tashi kina aiki koda karamcin shi koda ka ɗan ne mutum kai rena shi zai zamanto mishi mabudin aljannar shi nayi kaza ina tunanin wannan babban nayi babban masallaci ana sallah sai in ga wani aikin da nayi misali sallah ko babu sallar da take lada kamar lokacin da mutum nafila ce zai kuma a koyi idan inda mutane babu mai ganin shi inda idan mutane bai ganin shi zai tashi wannan sallolin guda zai samu babban lada akan wannan ladan din akan sallar da zai ana kawowa malaman tarihi suna kawo labarin Bilal wanda har ya shahara lokacin da manzo Allah ya rasu Madina ya bari sai koma garin Sham jihadi gabaki ɗaya ma bar garin Madina ya zauna a can yana karantarwa ana jihadi da shi to ya shahara a bakin malamai ko a littafai ana cewa yayi mahaulkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi mahazin jafwa Bilal dan me yasa ka kaurace mu ya kaurace mishi Madina me yasa ka kaurace mu yace dai ma wannan mahaulkin sai tattaro kayan shi tun daga Sham ya dawo Madina ya hau ya fara kiran sallah shi kuma duk wanda ya rayu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya ji kiran sallar Bilal ya san wa san lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda bayan shi bari yanzu da yazo yana kiran sallah suka ce gabaki ɗaya garin Madina rikici aka hutu ana kallo an tuya tuna musu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kuka to wannan labarin ko isa ta shahara ta yi yaɗo a cikin mutane sai dai bata inganta ba shi abin da ya tabbata Umar ya tafi Sham kamar yadda aka sani da za a buɗe Baitul Maqdis masallacin Urdun ɗan garin sulhu suka ce ai amma da sharadi sai babban suka ce sai babban khalifan naku na Madina ya taso da kanshi ya zo a yi sulhun da shi sai suka rubuta ma Umar ga abin da ƴan garin suka ci kawai Umar ya taso tun daga garin Madina har ya zo Baitul Maqdis zai rizalama yanzu ya zo suna mamakin kowa yana so ya ga sarkin mutanen da suka rinjayi umawa wala abin mutum yana sawwarawa gwarzantakar da sahabban suka gwada mutum sai yi mamaki su tari zaka ga rumawan sulmuka sulmukin balimki amma musulman su ya sara da suka zo Umar da ya tinkaro wurin hanya taɓo gare ta kawai sai ga ya taka cikin taɓon ya huce da ya zo bai tsaya ba ma ya shirya ya yi wanka ya yi kaza kawai sai huce wajen sulhu suka kallon shi suna mamaki ku kalli wannan shine shugaban mutanen da suka rinjaye mu su ma mamakin shi suke sai dai su ma waɗanda suke ma'abuta littafi ne cikin garin suna cewa wannan shine siffar da aka bada ta mutumin da zai zo ya amshi wannan kilan wannan garin wannan shine Umar to Bilal a can ya zamnawa karantarwa da jihadi sai lokacin da Umar ya zo sai suka ce ma Bilal da Allah sahaban da suke yin kiran sallah irin kiran sallah na manzo Allah da kake mai suka ce ya hau ya fara kiran sallah kenan duk waɗanda suke garin mutanen wanda suka rayu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san kiran sallar da ake lokacin manzo Allah. Yace wannan shine inganta a cikin labarin kiran sallah na Bilal da yayi wanda ya tuna ma sahabbai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bilal ya rayu ga baki ɗaya rayuwar shi a nan Sham har ya mutu a shekara ta 18 a cikin da'unul amwas. Da'un kin da aka yi wanda epidemic ce aka yi a yankin Sham wanda ta kashe yawa daga cikin sahabbai wanda kamar yanda musulunci ma ba da in an ya tawo kana gari za a sa garin karantar ba shiga ba a huta to yawa daga cikin sahabban da wanda ba sahabban ba ma duka sarrasu a wannan lokacin. Bilal shi ma ya rasu a wannan lokacin iya da shekara a shekara ta 18. Sai manaƙib na gaba Sa'id bin Zaid, shi Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dan uwa yake ma Umar, kuzan yake ma Umar. Yace shi wannan Sa'id kin Umar kahinya musulunta hadar me shi ya dar me shi dan saboda ni kai musulunta. Sai dai daga baya zamantu shi kin da shi da Umar kin gabaki daya suka shiga musulunci kuma suka bayyana suka gwada-gwada zantakarsu a cikin musulunci. Bayan shi sai manaqib Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana da cikin horo-horo wanda suka musulunta wanda isar labarin musuluntar shi shine yake cewa mun zo Makka sai da saidawa a garin Makka. Yace da muka zo mun zo zan mu sai turare. Yace kawai sai naga wani mutum harin mutum da wani yaro da wata mace sun zo sun yi sujjada gindin Ka'aba kuma da suka kare sai suka juya suna yin dawafi suka kewaye Ka'aba su bakwai. Yace mun kuma kasuwanci ya kawo Makka mun zo Abbas ɗan kasuwa ne. Yace ya muka tambayi tawagar su suka tambayi wannan kuma sabon addini wannan wani ne. Yace musu ɗan ɗan uwana ne yana cewa an aiko shi wannan da kake gani shi ne wannan yaron kuma Ali bin Abi Talib ne matan kuma Khadija ce. Yace wannan shi ne horkon mu sanin shi ya san musulunci. Bayan haka Abdullahi bin Mas'ud ya karɓi musulunci ya shiga musulunci wanda hai Abubakar yana bada labarin shi da manzo Allah da Abubakar. Yace ina kiwo yake shi Abdullahi bin Mas'ud kiwon kananan dabbobi. Yace manzo Allah da Abubakar suka huce wajen kiwo na ina kiwo kawai da sai gani sai suka ce mun ya kai mai kiwon dabbobi akwai dabbar da zaka ba mu tatsa shi cai ana mu mutane an amince mu awakin uku ba bin mu'ayy su ne aka ba ni kiwo bazan ba ku ba saboda an amince mu duba kafin ma abin gakin riƙon amana. Sai Umar sai Abubakar ke cewa to kawo mu akuyar da bata da nuni bata aihu ba kenan. Yace na kawo musu kenan yanzu in dai an samu nono ba nawa ne bane ba ba nawa bane ba. Yace kawai manzo Allah sai taba kawai ga nono ya bayyana. Abdullahi bin Mas'ud ya karɓi musulunci wanda shi ne lokacin da aka yi yakin Badar ya ida suka kashe Abu Jahl. Abdullahi bin Mas'ud sahabi ne wanda bai da jiki karami ne da ya tardo Abu Jahl yana abin da cin hutar rai sai ya hau sama kirjin shi ya ce yana wannan yana abin da cin hutar rai ma ta yake mishi ka hau abin da ba a hawa ya kai mai kiwon dabbobi ya san shi kenan. To Abdullahi bin Mas'ud ya kasance gagga wajen makarantan Qur'ani wanda ba a hudu su wanda hamba yanzu Allah ya musu sheda duk wanda yake so ya ji karatu Qur'ani yanda aka saukar da shi ya ji kira Abdullah bin Mas'ud wanda shine manzo Allah yake ce mushi karanta mun Qur'ani inji yace nake karantawa nake karantawa ya tsaya yana ji yana ji har sai da nazo fa kaifa iza ji ina min kulli ummatin bi shahidin waje ina bika ala haula shahida yace ni naga manzo Allah ya fara kuka yake ce ni ya isa ka duba girman ayi lokacin da zan muzo da kowace al'umma da shi da mai shedar ta kowa an koro shi waja'at kullu nafsin ma ha sa'ikun wa shahid kowa zai taho sai Allah ya ce waje ina bika ko muka zo da wa da manzo Allah akan haula'i akan al'ummar gabaki daya Allah sai ya mutu yace za a zo gabaki ɗe manzo Allah shi ma zai sheda yace da manzo Allah ya ji ma wannan aya sai fara kuka ke ce mushi ya ishe ka wanda ya karanta Qur'ani yayi har manzo Allah ya kuka goni ne wajen karanta Qur'ani surori wanda yake cewa na rubuta su daga wajen manzo Allah kusan sura 70 wanda ana kawowa talawa wani yanzu cewa lokacin da za a gama Qur'ani Abdullahi bin Mas'ud iya kufa Umar Usman bai sanya shi ba cikin lajina komite na gama Qur'ani akwai wanda sai gama wanda sai gama Zaid bin Sabit lokacin Abu Bakar kuma Umar Usman ma a lokacin shi ya sa shi wanda yana cikin juhudin da Usman yayi a gama Qur'ani kuma shi ma Abdullahi bin Mas'ud kin ya tabbatar da wannan kin gama da Usman ne yace bayan nan sai manaqib na Abu Zar al-Ghifari shi kuma Abu Zar al-Ghifari musulunci shi ma yana da cikin as-sabiqun al-awwalin yace ni ma na ji labari ana cewa wani annabi ya hutu a garin Makka yace da na ji labari sai tura kanina nace tahi garin Makka aboye ka samo min labarin wannan annabi ka zo ka hudi ne yace kanan da yake yaje binciken shi ya kare hizo hijjar ma Abu Zar yace wallahi na samu mutum ne iya umarni da kyakkyawan hali yana hani da mummuna aiki yana kaza yana kaza hicca mu har yanzu baka zo mun bada abin da nake so shi ma shirya da kan shi ya tai dai ke yi Makka yana tsoro ya tambayi wani makiyin manzo Allah ya ce ina yake kuma a gama shi da mutanen Makka bai tambaye kowa ba yace kawai yazo masallaci nan Ka'aba yazo zamna yace Ali bin Abi Talib yana kallon shi yayi barcin shi anan bai tambaye kowa ba har Ali yazo yace mishi ko ka samu abin da ka so ka zo nema kida ya gama ko ne bai gama sarki kamar yana nema wani abu yace bai ce mishi komai ba yayi kwana na biyu yana zo mishi yana wurin har yayi kwana na uku yana wurin sai a yace ke mushi to zan hudi maka amma sai ka yi alƙawari ba za ka hudi ma kowa ba sai ke cewa ga wanda na zo nema shi kuma dama Ali bin Abi Talib tunanin shi dama wannan kin ne ya kawo shi bai so ya hudi ma mutane a gane yace ce mushi to biyo ne yace muna tafiya zai ce mu in ka ga na tsaya ka tsaya zan doke hankalin mutane ka a san inda manzo Allah yake zama in ka ga na ci gaba kai ma ka ci gaba yace hannan ya kawo ni wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shigo inda yake na musulmi ka sai manzo Allah yake ce ka koma wajen mutanenka Abu Zar mi yayi kawai da ya huta ba yake Ka'aba kawai yake Ka'aba ya fara kalmar tauhid yace mutane mutanen Makka suka zo suka same shi ana kishin shi ana kishin shi ana kishin shi sai da Abbas ya zo sai take musu ku huku da hankali wannan dan Gifar ne kabila ta Gifar kuma hanyar ku in za ku tayi shabu ta yankin su kuke bi in kuwa kashe shi sun bar ku huce a kyale shi suka ce washe gari ma ya ƙara dawowa washe gari ma ya ƙara dawowa yazo yake kalmar tauhidi la ilaha illallah a garin Makka aka tashi ake bashi kashi sai da Abbas ne ya ƙara zama ake tashi Abu Zar ya daga cikin manya-manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da za a tafi yakin Tabuka Abu Zar raƙumin shi ya kawo mishi matsala sai yayi da shi ya kasa tafiya ko Abu Zar da zuciya sai kunci lodin nashi kawai darma a bayan shi ya kawo hanya a kahu ne kuma a wancan lokacin kamar kace daga nan ka kawo hanya a kahu kace a garin Zaka haka yanayin Tabuka yake suka ce yana tafiya a kafa sai mutane suke cewa manzo Allah wani bai zo ba wani ma bai zo ba wani ma bai zo ba sai manzo Allah ce ku yi haƙuri sai ce musu in dai akwai alheri tare da mutum Allah zai bashi hanyar da zai zutar da ku in babu alheri tare da shi Allah zai hutar da ku zai hutar da ku daga fitinar shi shi yasa Allah hana shi zauwa suka ce an yi tafiya da Musa shi kuma Abu Zar yanayin bai tafiya a kafa wurin bai tafiya a kafa amma shi a kawai kama hanya kawai sai ga wani kamar daga nisa ka tsinkayo wani ka ce ga wani sai yana tahowa ba a ma ganewa wane ne ke tahowa kawai suka ji manzo Allah yake cewa kun Abu Zar ka kasance Abu Zar kawai kowa zuwa iya kallo ko sai ga Abu Zar a kafa shi ya taho manzo Allah da ya ganshi ya tayi ya mushi wahadahu ya mutu wahadahu wa yub'as wahadahu yana tahiya shi kadai zai mutu shi kadai kuma za a tada shi kadai haka manzo Allah ya ce akan shi yana tahiya shi kadai gashi nan ga yana tahowa kuma zai mutu shi kadai kuma za a tada shi kadai wannan Abu Zar yana da fahimta wanda fahimta ce ya zama a garin Sham karantar da Qur'ani yake a garin Sham duk ta ai shi ke karantar da su zai halaka a kowace halaka sai sanya babba yace wannan kai ne shugaban halaka in an bace za a dawo wajen Abu Zar to sai dauki fatawa cewa duk kudin da kake aji duk kudin da zaka aje in ya huce bukatarka shine ake ce ma kan kinan bai dacewa mutum ya aje sama da bukatar shi fatawaiwa Abu Zar shine zai kai manzo Allah ya taɓa ce mishi kakka yarda a baka shugabanci ko mutum bai kai shugabancin shi shi wannan ita ce fatawar shi kinan bai dacewa mutum ya aje sama da ni da bukatar shi yake fatawa a garin Sham sai Muawiya ya rubuta ma Usman ya ce mishi kaji abinda Abu Zar yake fatawa sai rubuto mishi ne turka zo Madina ina neman ka ya zo Madina ya mishi bayani kudi in dai an hudda zakkarsu ana iya ajiyewa in dai an hudda shine ne tsarkar kudin sai kaga wannan duka ne sabon manzo Allah akan haka suka ce in kuma wannan shi ne ra'ayinka sai Usman yake ce mishi akwai wani ƙauye Rabza inda har yanzu ƙauye yana nan wajen Madina yace je ka canka rayuwarka kawai Abu Zar din tattara kayan shi koma wannan ƙauye Rabza yake rayuwar shi a can yanda manzo Allah yake mishi zai mutu shi kadai yace ya mutu shi kadai babu kowa daga shi sai matan shi sai mu mishi aiki ba mu wanda zai binne shi kawai wasiya da musu inna mutu ku kana bakin hanya duk mutanen da ku ga za su huce ku ce musu wannan sahabin manzo Allah ne abin ne shi haka ya mutu sai kawo shi bakin hanya suna jirawa zai zo binne shi mutu sai ga tawaga ta Abdullahi bin Mas'ud ke sun zo hucewa suka ce mushi wannan ai sahabin manzo Allah ne kuma sun san ga abin da manzo Allah ya ce akan shi zai mutu ne shi kadai akai abin ga aka binne shi wannan kenan shine manaqib na Abu Zar al-Ghifari sai manaqib na Suhaib ar-Rumi Umar yake ce ma Suhaib ma wajabta alayka fil islam illa salasat ashiya babu abubuwan da na samu akan ka a cikin musulunci sai dai abubuwa guda uku yace iktanaita aba yahya ka sama kanka abu yahya wa annaka la tumsik shay'an kuma kai baka rike komai duk abin da yazo hannun shi zai hudda bada bi aje komai watadai ila namir bin qasim kuma kana dangana kanka zuwa ga fami ta bani namar sai yake cewa ammal kunya fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanani yace wannan sunan manzo Allah ne ma ya samu wannan sunan abu yahya kenan yace amman nafqa yace amma ciyar wanda nake yi yace ma an faqtun min shay'in fa huwa yukhliqu da abin da dai mutum ya bada Allah zai mishi Allah zai cika mishi zai ba shi sama da abin da ya bada wannan alƙawarin Allah ne an fi yunfaka alayka ka bada kai mami za baka yace shi yasa ni banna baro komi a hannuna gaba ki dai zan hudda in bada duk da wanda ana so mutum ya zaman to madaidaici shi tawakkalin shi ya kai na cewa in dai gaba ki dai ya bada kuma Allah zai bada duk da ba so ya zaman to mutum ya bude hannun shi gaba ki dai duka badawa zai yace wa amman nasab shi kuma dangana yace fa law kuntum min warasatin la tantasib ilayhi lakana lakin kana al-arab yasbi ba'dhum ba'da fasabani an-nas ba'da an arabtu mawlidi wa ahli wa ba'uni fa akhadhtu bi lisanihim yani rum yace amma dangane shi Suhaib ar-Rumi ake ce mishi yace na san ɗan gidanmu na san famun kawai aka sace ni aka sai da ni ina yaro sai na koyi halshen rumawa kenan inda aka sai da ni wajen rumawa ne sai na koyi halshen su amma na san asali na san ni ɗan bani na marne sai aka sai da ni a can na koyi halshen rumawa sai ake ce mishi Suhaib ar-Rumi kenan wannan shine daga cikin wanda ya kawo bayani akan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar wanda Allah ya yabe su to kuma wannan girman su mutum ba zai iya sawwara ba darajar su a wajen Allah kuma darajar su a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa inna wa zakka bada in misalin wannan dutsen na zinari ya ka bada sahabi in ya doki muddu da ya bada yayi abin da ka bada kuma manzo Allah ya yi kashe ni ka ku cutar da ni a cikin sahabbaina saboda manzo Allah zaba shi a cikin mutane a cikin bani Hashim to haka tun da ya zabe shi haka abukan da zai zama da su ma zababbu ne a cikin mutane nawa suka ganshi su ba imani da shi nawa ɗan gidansu ne sun ganshi amma ba su ba imani da shi kina wa'annan zababbu ne Allah ya zabi su zaman to abukai ne ga manzon shi ko mataimaka addinin shi Allah aka wadi abubuwan da suka yi gwarzaga takarda sai gwada wajen kare manzo Allah abin sai ba da mamaki Jesus suka samu wannan sai Allah yake cewa laqad taballahu quluba da aka yakin tabuka abin da sai gwada duk wahalar da aka sha yakin tabuka shi da kai ana soki raguni a sha ruwan raguni saboda yawan kishirwa har sai da Umar yake cewa manzo Allah wallahi mutane sun fara soke rakumun su suna shan ruwa in ba tsira ba abin hawa ma za a rasa kika ce lokacin manzo Allah daga hannun shi ke ada babu komi a sama damu yanki ne da zai amma Allah fara ya tattara hadari aka fara musu ruwa duka wanda suke yankin su suka ce muna kallo inda muke akai ruwa ruwa ya sauka muka yi wanka wanda watanni ba a yi wanka ba muka yi wanka muka yi guzuri saboda wahalar da suka sha duka waɗanda suke wannan Allah ya ce da kattaballahu ala nabi wal muhajirin wal ansari allazina taba'uhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kana yazinu qulubi fariqin minhum thumma taba alayhim Allah ya ce Allah ya karbi tuba ya fara da manzo Allah wal muhajirin da yan garin makka gabaki dai duk wanda ya huto kuma da yan garin madina kuma duk wanda Allah zai ce na karbi tubarka kiran shi kenan mataka qur'ani yana sabka wani abu ya zo bai ce wani yayi kaza kiran babu abin da zai cutar da shi ba kina sun yi sun sai aljanna tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gare Usman yake cewa ba kun je wa manzo Allah ce wanda ya sai bi'in ruma iya da aljanna ya sai ko bayan haka duke da ibada manzo Allah yake cewa ku ji ya ce ma dara Usman ma fa alama ala da yau yace wannan shine sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman da yasi ganin manzo Allah da yasi cewa suna da masu imani wannan kadai ya ise su ya zamanto sharafi ne ya zamanto abun alfahari ne a wajen su Allah kara mu san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi da sirrin shi kuma da koyi da sabon shi sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya anan aha ya kai karan aha to ganin la mun kawo karshen babu sai sabon babu kuma sai mu tsaya anan ba akwai abin da za a ƙara kenan sai a ƙara insha Allah.